sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumaltar nake da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Lahadi take Kirsimeti 25 ga watan Disamba shekarar 2022. Kamar yadda aka saba duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga Kiristocin duniya. Za mu jingina shirye-shiryen da muke kawo muku dan kawo muku kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti daga ɗan Afirka mazauna kasashen duniya. Amma kafin mu kai ga hakan, sai Murtala ya fara karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya cecceki kasashen yammaci akan kokarin tarwatsa Rasha. A wasu kalamai da aka tsakuro daga wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na kasar a yau Lahadi, Putin ya ce babban muhimmin abu shine manufofin abokan adawar mu na yankin siyasa masu manufar wargaza Rasha mai tattare da cikakken tarihi. Ya kara da cewa a koda yaushe suna kokarin raba kan al'umma domin su yi mamaya. Manufar mu wata abu ce daban, shine hada kan jama'ar Rasha. Putin ya yi amfani da kalmomin Rasha mai tarihin gaske domin nuna cewa 'yan kasar Ukraine da na Rasha al'umma ɗaya ce. Yana mai kaucewa 'yancin cin gashin kai na Kiev da kuma kokarin kare hare-haren da yake kaiwa a Ukraine tsawon watanni 10. Ya ce muna yin abubuwan da suka dace, muna kare muradun kasar mu ne, muradun 'yan kasar mu kuma jama'ar mu. Shugaban ya yi tunananta ikirarin cewa Moscow a shirye take ta sulhunta da dukkan masu hannu a wannan sha'ani domin samar da maslaha karbabbiya a wannan rikicin. Tsananin sanyi da iskar hunturu na ci gaba da jefa wasu sassan kasar Amurka a cikin mawuyacin hali da yammacin jiya Asabar, bayan wata guguwa mai karfi ta haddasa tsinkewar wutar lantarki ga mutane kusan miliyan 1 a ranar, kana kuma ta haifar da babban tarnaki ga tafiye-tafiyen hutun Kirsimeti. An tabbatar da mutuwar akalla mutane 17 da ke da alaka da yanayin a fadin jihohi 8, a yayin da tsananin dusar kankara da iska mai karfi da kuma tsananin sanyi suka mamaye kasar, ciki har da kudancin kasar da ke da saukin yanayi suka kuma jefa su a cikin tsananin sanyi tsawon kwanaki 3 a jere. A jihar New York da lamarin ya yi kamari, gwamna Kathy Hochul ta tura dakarun tsaron kasa zuwa gundumar Erie da babban birninta na Buffalo, inda hukumomi suka ce ayyukan ceton gaggawa ba sa aiki. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Afghanistan, masu zanga-zanga a Herat sun rera waƙoƙi da take, suna kira ga jama'a da su shigo a cikin su domin matsawa gwamnatin Taliban lamba ta ɗage dokar haramta ilimin mata. A jiya Asabar, mahukuntan Taliban suka bada umarni ga hukumomin cikin gida da na ƙasa da ƙasa da kuma na masu zaman kansu a Afghanistan da su gaggauta hanawa ma'aikatansu mata zuwa aiki har sai illa masha Allahu. Ma'aikatar bunƙasa tattalin arziki ta yi gargaɗi a wata wasiƙa cewa za a soke izinin aiki na duk wata hukuma ko ƙungiya da ta ƙi bin umarnin. Wasiƙar ta ce wasu hukumomi ba sa tabbatar da bin dokar tilasta saka hijabi ko ka'idodin saka tufafi ga ma'aikatansu mata, wanda ya zo daidai da umarnin gwamnatin Taliban. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya Asabar cewa mata su ne kan gaba wajen ayyukan jin ƙai a faɗin duniya. Wannan mataki na iya kasancewa mai babbar illa ga jama'ar Afghanistan. Lardin Zhenjiang na ƙasar China mai cike da masana'antu da ke kusa da Shanghai yana fama da yawan sababbin kamuwa da cutar COVID-19 kusan miliyan 1 a rana, adadin da ake sa ran zai ninka a 'yan kwanaki masu zuwa, a cewar gwamnan lardin a yau Lahadi. Duk da karuwar yawan masu kamuwa da cutar a fadin kasar, China ta ce babu rahoton mutuwa ko daya sakamakon cutar ta corona tsawon kwanaki 5 zuwa jiya Asabar, kamar yadda cibiyar yaki da yaduwar cutuka ta China ta bayyana a yau Lahadi. 'Yan kasa da kuma kwararru suna kira da samar da sahihan alƙaluma annobar bayan Beijing ta yi sauyi na gaggawa na komawa kan tsauraran matakan yaki da cutar, lamarin da ya jefa miliyoyin 'yan kasar a cikin ukubar zaman kulle tare da durƙusar da kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Alƙaluman cutar na kasa daga China ba su kammala ba, a yayin da hukumar kiwon lafiya ta kasar ta dakatar da bayyana alƙaluman kamuwa da cutar, wanda ya sa yake da wahala a iya gano sababbin kamuwa. A yau Lahadi kuma ta dakatar da ba da rahoton adadin rana-rana wanda daga bisani kuma ta wallafa Zhejiang na daga cikin yankuna kalilan da suka yi kiyasin adadin kamuwa da cutar ciki har da masu dauke da alamun cutar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Da fatan dukkan Kiristoci a fadin duniya na cikin yin shagulgulin bikin Kiristimatin Lami lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe mu bar wa alheri fili ta gabatar mana da shirin mu na musamman.
Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are. On the small country roads, lime a green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas. Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Krismeti da fatar an ga wannan ranar Krismeti ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere.
Sunana Ilya Kure. Ina karatu a jami'ar da ake kira University of Southern California a garin Los Angeles a nan kasar Amurka. Ina gaida mahaifiyata Mrs. Bilkatu Kure a garin Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida matata Mrs. Mary Kure a garin Kaduna da ƴaƴana Hillel da Harrell. Ina gaida ƴan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida abokaina Titus Usman da ke garin Gombe da Agustin Kurungu a garin Billiri na jihar Gombe da Benaya Yunana da ke birnin Kudu a jihar Jigawa da Shindan Bala a garin Kaduna. Ina gaida kawanni na Dr. Dan Bahaushe Bako da Mr. Dan Laji Bako da Mr. Meshak Bako dukkan su a garin Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida pastoci na Pastor Pius Yakubu da Pastor Ibrahim Bulus Dago dukkan su a garin Kaduna. Ina gaida abokan aiki na Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Benjamin Yunana da Hannatu Musa Matu da Gimbiya Sambo da Norris Emmanuel da Joy Gadani dukkan su a garin Kaduna. Ina addu'a Ubangiji ya albarkace su da ma waɗanda bai iya ambatar sunayen su ba. Ubangiji ya sa a hidimar Kristimati da shagulgular shigan sabon shekara lafiya. Na gode.
Sannunmu duka barka da yamma. Sunana Kunaba Asabe Oga. I live in Columbia, Maryland. This is a Christmas message for all my friends and family, especially my husband Emmanuel and my son Memphis and my daughter April. And I'm sending Christmas wishes to my parents back home in Nigeria and my sisters Gloria, Ruth, and my brother Adamu. Wishing you all a very Merry Christmas and sending Christmas greetings to my friends in the Maryland DC area, and a Happy Christmas to my church family, Equa, Maryland. Mukari Christmas Lafia. God bless you all.
To jama'ar barka da Krismeti, Ni ne Professor Philip Fatinanda Musa a Jami'ar Birmingham, Alabama a kasar Amurka. Ina mika gaisuwan Christmas wa dukkan ƴan uwa da abokan arziki a Nigeria. Ina gaida bappana hakimin sabon gari Toba Askira Uba Local Government a Borno State. Ina kuma gaida Galadima Adamu Jafia da iyalansa. Ina gaida kanina Kamrad Ayuba Waba. Allah ya ƙara mana dogon rai da lafiya. Amin.
Sunana Zakariya Chine. Na aikar da sakon gaisuwan Christmas ta musamman ga mahaifina da mahaifiyata Reverend and Mrs. Merabo Chine, kawuna da matarsa Reverend and Mrs. Sani Bature, abokin mahaifina da matarsa Reverend and Mrs. Sama'ila Gunne, Baba Dami Rabo da matarsa, Equa Church Zabolo, Equa Good News Nasarawa Gong, His Royal Majesty Uja Anaguta Johnson Jauro Magaji, Reverend Dr. and Mrs. Yunusa Madu Jr., Reverend Dr. and Mrs. Shirley Yusuf, Baba Auduguya, Reverend Dr. and Mrs. Peter Korosi, da kuma duka yanke bibi, da fatan za a yi Christmas lafiya. Na gode.
Sunday Bitrus ni ne shugaban kungiyar mutanen arewacin Najeriya wato Zumunta Association USA a nan Amurka. Ina isar da sakon gaisuwa na musamman ga ƴan uwa da abokanan arziki da kuma mutanen arewa da Najeriya gabaki daya a wannan lokacin shagulgulin Christmas da kuma fatan Ubangiji ya nuna mana wannan lokacin a cikin koshin lafiya, ya nuna mana sabon shekara, kuma ya ba mu shugabanni nagari. Amin. Nagode.
Ina gaishe da babana Reverend Alfred Bukuma da surukina Mr. Liberty Abitrus da sukuwata Mrs. Rebecca Liberty. Ina fata ku yi Christmas lafiya a cikin koshin lafiya. Barka da Christmas.
Ni ce mai suna Ruth Elia Harris daga Houston, Texas. Ina mika gaisuwan Christmas ga iyayena Dara da Ngo Minti Rambusa. Ina gaishe da yanwanena duka Sarah Chris Bature da mai gidanta da ‘ya’yansu, Toma Minti Ruwan da iyalinsa, Naomi Olorun Dare da iyalinta, Emmanuel Minti Ruwan da iyalinsa, Deborah Femi Marshall da iyalinta, Dauda Minti Ruwan da iyalinsa, Jesse Minti Ruwan. Ina kuma gaishe da ‘ya’yana duka, Gimbiya da mai gidanta da yaronsu Samuel, Linda da mai gidanta da ‘ya’yansu duka. Na gaishe da Tabitha, Elizabeth, Christy, Gloria, Mordecai, Moses. Ina gaishe da Pastor China Equa Church Bishara No. 2 Gentle Just, Reverend Caesar Joseph da mataimakinsa Pastor Joseph Bandoma. Ina kuma gaishe da duka dattibai na ekwata bishara number 2 da duka membobin bishara 2. Na fata mun yi musu fatan kai Christmas lafiya. Ina gaishe da ma'aikatan Kiriskiya Clinic. Ina gaishe da Mr. Emmanuel Appan da iyalinsa. Ina gaishe da Samuel Manu da iyalinsa. Ina gaishe da Rose Bako da ‘ya’yanta da mai gidanta Ayola. Ina gaishe da Mariamu Jiman. Ina gaishe da Mrs. Rose Akwe da iyalinta. Ina gaishe da Hanatu Peter da iyalinta, ina gaishe da Aunty Gajere da iyalinta, ina gaishe da Alice Bobo da iyalinta, ina gaishe da Yelon Joseph da iyalinta, ina gaishe da Rebecca Made da iyalinta, da fata a yi Kirismeti lafiya. Nagode.
Na gaishe Christian yunwa, Christian na duniya gaba daya. Daga 2022 mun godin Allah game da kusa sarkewar da ya kamu daga Januwar har wannan Disamba. Muna gaidan Ecclesian duniya gaba daya, Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasarmu Nigeria. Muna gaidan mutanen Nasarawa gaba daya, muna gaidan yarena mutanen Alago, Doma, Asakio, Obi, Kiana, Aloshi, Agwatashi, Gaza, Owena, Doma, Agbashi, Alage, all duka mutane mu na Allah gaishe su. Ina gaishe da Dr. Chris Imoga, the family sa. Ina gaishe Dr. Ashikani, the family sa. Ina gaishe director India Singh, Mr. Mark Ogri Ode. Ina gaishe deputy governor Nasarawa State, Dr. Emmanuel Akabe, the family sa. Ina gaishe abokina Chris Ishaleku, pharmacy. Ina gaishe barista Emmanuel Osaba Osagede, Emmanuel Dominic. Na gaida sabo friend nawa John Bawala, Honorable Ishekpa Ibrahim, Honorable James Adeka, Principal na Government College La Obi. Na gaida Ebini John. Na gaida my brother, my cousin, late family sir, pharmacy Honorable Ishekpa Abo Hamaku. Na gaida Onao Bawala engineer. Na gede Chris Osama Mame. Na gede control immigration officer Onao Omame. Na gede all friends Dagadoma Obi Kiana. Na gede Yungwana. Na gede su brother Yaran brother Nawa Daga Kaduna. Na gede Auntie Asobei. Na gede Kande. Na gede su Kabiru Adamu Yawan. So ni a madani da ni da family na ana gashe ku mutane. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Allah ya hada kai Nigeria. Allah ya hada kai Alago gaba daya. Mu zama daya. Mun gode muku. Ina gaida Honorable Mati Akwe Mukama Doma. Ina gaida Honorable John Oga, the brother she Patrick Akau. Ina gaida Augustine Akanta, the Federal Inland Revenue, Abuja. Na gede Evangeli Ogu Adra Onao. Na gede Gombo Ari. Na gede Agabi Ari. Na gede Mr. Thomas Ari at Dagadoma. All Christian parish priests Doma. Deka na gede mutane Doma. Allah kawamana zoma lafiya kasamu. Na gode muku. Ni sunana Ogashwa Samuel a madadin family na wani sako daga Washington ne. Na gode muku. Allah ya samu ciki sunan su lafiya. Amin.
Oh holy night, the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks
was born.
Suna Ege David Agabi from Doma Local Government Nasarawa State, Nigeria. Na son ga da duka abokan na wannan shirye-shiryen Christmas da muke yi. Na son ga da mama na Rukaya Opane Ege da baba na Mr. Ege Agabi da yaya na Daniel Ege Agabi da kanina Vincent Ege Agabi da su sister Dina Rukaya Suleiman Nafisa to Suleiman Fatima Musa, Farida Musa, the Grace James Onowa, the Scott Cabo Canina James Onowa, Jacob Onawo, John Ari Oboshi, James Onana Oboshi, the Emmanuel Bala Oboshi, Osana Dikana, that is who Ali Sam, she won a Christmas Lam in Lafia. Na san tura gaswana duka mutane na duniya gabaki daya da muka samu kanmu a wannan rana ta yau muna ganin da muke shirye-shiryen mu ga ranar 23rd 25th of this month Christmas Allah ya samu ga ranar lami lafiya kuma mu ci wannan Christmas lami lafiya ci kuma su rai wanda muka fara wannan shekara 2023-2022 tare da su mu samu gani karshen ta ba kaman da suka mutu can kwanakin baya bara Allah ya sa su huta lafiya amma muka ga ranar ta yau kuma Allah ya ba mu cikakken lafiya na mu ci wannan Christmas lami lafiya ma salam
barkamu da bukin Christmas sunana Zuberu Ibrahim Yusuf Epa shugaban majalisar matasa na karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa Najeriya na gaida yan uwa na Christian na addu'a na cewa inda sun fara bikin Christmas yau lafiya Allah ya sa su gama lafiya Allah kuma ya muna sabon shekara lafiya arziki da wadata na sabon shekara Allah ya hada mu da shi gaisuwa na ba zai cika ba tare da na gaishe yan uwa na da iyaye na da suke bikin Christmas a yau ba mutum na farko da zan gaida shi shine mataimakin gwamnatin jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Agbadu Akabe jagaban Doma sai His Excellency Harry John Omaku ambassador Nigeria a Sierra Leone da matan shi Her Excellency Roslyn Harry Omaku sai Honorable Thomas Ogri tsohon head of service na jihar Nasarawa, sai mai sarauta Ogbole Gidoma John Oga Senior, da ɗan uwan shi Mr. Patrick Oga, da Honorable John Oga Nash, sai manya-manyan mata namu na ƙaramin hukumar Doma, irin su Blessing Osede, irin su Comfort Ogri, irin su Anatu Ode Abraham, irin su Cecilia Idiga John Nash, irin su Messi Oganji, da sauransu. Wadda lokaci ba zai ba ni dama in gaishe kowa da kowa ba, sai matasa yan uwana, irin su Louis Oga, irin su Steven Adeka, irin su Roy Ogri, irin su da sauransu yan uwana da suke bikin Christmas yau. Lokaci ba zai ba ni dama in gaida kowa ba, amma ina gaida matasanmu na Nasarawa State, matasanmu na Nigeria, matasanmu na Doma, musamman da Allah ya samu lokaci muna zaman lafiya. Allah ya ƙara mana zaman lafiya, Allah kuma ya nuna mana shekaru masu yawa, Allah ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mana buɗe mana hanya na arziki, Allah ya maimaita mana shekaru mai yawa. Na gaida ku a yi Krismati lafiya.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana, sai kuma shekara ta 2023 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Krismeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya, musamman ma abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Krismeti lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yaye mana dukkan bala'o'i, ya sa shekara ta 2023 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da daidaita sautin shirin, alheri ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na musamman. Kuma muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alheri ga dukkan Kiristocin da ke raya wannan rana. Allah kuma ya sa mu ga tabbadin badada da rai da lafiya. Yanzu kan amadadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin, da kuma Baba Yakubu Makeri da ya haɗa shirin da bada umarni, sai ma injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi da Hashim Gumi ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu, za ku zo su daga cikin abokan aikinmu da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.